والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare gode godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa rayuwar mu ta sake iso wannan rana ta asabar yau shi daga watan Rajab shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda muka sake haduwa a wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na al-wajiz في فقه السنة والكتاب العزيز نا عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله ونرقم الله سبحانه وتعالى ومن موافقه يوزا متاشي أول كتابي كتاب الأيمان والنذور كتاب زي ما قلنا دنقنا دع الأيمان نقوم النذور yace kitabul aymani wan nuzur zai fara da al ayman me ake nufi da al ayman alugan larabci ta'rifuha yace al ayman bi fathi al hamza jam'u yamin wa aslu al yamin fi al lugha al yad in an ce ayman da fatha akan hamza ba iman ba ayman to jam'i ne na yamin shi kuma yamin asalin sa kamar da wasu malaman lugha suke cewa asalin yamin wato fi lugha shine al-yadu ana nufin hannu hannu shine al-yamin shi yasa kaga an ce yamin in ana son bambancewa kuma sai a ce shimal wa udlikat ala al-halif an ambace al-yamin akan rantsuwa abinda aka fade shi da nufi da kudiri kuma da togewa shine al-halif to sai ake ambatan sa shi ma da al-yamin la'annahum dumun laraba wa al-ada kanu idza tahalafu sun kasance idan suna rantsuwa akhadha kullun bi yamini sahibihi kowanne daya sai ya kama hannun daman dan uwansa a lokacin da zasu yi rantsuwa suna da wannan al'ada to shine wasu malamai suka ce tanan ne aka sami sunan al-yamin ya fada kan ita ma rantsuwa amma imam al-qurtubi ahmad al-ansari rahimahullah shi ta'rifin da ya bayar ya saba da wannan wannan ta'rifin irin sabbi wanda al-basam ma ya fada cikin tawdiqul ahkam amma shi imam al-qurtubi a tafsirin sa da yake fassara al-ayman sai yace yaminun fa'ilun ne min al-yumni wa tafa'ilun ne min al-yumni wa huwa bi ajnifi da al-yum wa tu al-baraka shine shine abinda ake nufi da al-yum ya dauke na al-baraka abe zaman to yana yado to me yasa karan su aka kirata da haka yace samaha Allahu bizalika li'annaha tahfizu al-huquqa Allah ya ambace ta yamin ne saboda ana yi rantsuwa domin tsarewa haƙoƙi ko da a wajen shari'a zaka ga an bujiro da rantsuwa rantsuwa lokacin da aka zo neman shaida akwai inda rantsuwa take tsayawa a madadin shaida idan har babu shaida a cikin shari'a
an bujiro da rantsuwan ne domin a tsare haƙoƙi ko wajen wasiya. Kafirai idan su aka ba mu wasiya, gashi nan dai kamar yadda muka sani a cikin shari'a a gurabansu. To ala ayi halin wannan ta'arifi guda biyu, imma kamar yadda Qurtubi ya faɗa fa'ilun na min al-yumni al-baraka kenan, an ambace shi ne domin tsarewa haƙoƙi, ko kuma can da suka ce yamin ismul yadi ne, ana ambatawa saboda ɗabi'arsu suna kakkama hannaye a yayin rantsuwa. To kowanne dai yana nuna wani abu ne wanda aka ba shi muhimmanci ko da a zamanin jahiliya gabanin zuwan shari'a, kuma abu ne wanda musulunci ya tabbatar da shi. Amma wannan dama ta'arifinsa ne a lugha, tunda akwai ta'arifi wanda yake lugawi, akwai kuma ta'arifi istilahi. Za a iya samun ma'anarsa a lugha tana nufin kaza, amma kuma wani lokaci ma'anarsa a shari'a sai kaga tana iya daidaita da abin da yake na lugha, wani lokaci kuma tana iya sabawa da abin da yake na lugha, ko kuma ta yi ƙarin sharhi akan abin da yake na lugha. To shine malamin ya ce wahiya fi shar'i, abin da ake nufi da al-yamin, jam'insa shine ayman a shari'a, tawkidu shay'i bi dhikri ismin aw sifatin lillahi, tabbatar da wani abu wanda ake magana a kansa, a tabbatar da shi imma aukuwarsa ko akasi, bi dhikri ismin aw sifatin lillahi, game da ambatan ko dai a ambaci sunan Allah akan tabbatarwa, ko kuma a ambaci wata sifa ta Allah akan tabbatarwa. Ana son tabbatar da wani abu, to tabbatarwa sai a gwamata da ambatan sunan Allah, ko kuma a gwamata da ambaton sifa ta Allah. To a shari'a wannan shine abin da ake ce da shi al-yamin, shine al-ayman jam'insa. Yanzu misali mutum idan zai ce lalle na kai abi ambaci sunan Allah ba, amma yana tabbatar da batu, in yace lalle na kai yana tabbatar da batu, yana tabbatarwa amma bai ambaci sunan Allah ba, to kaga wannan ta'akidi ne ba rantsuwa ba. Amma misali idan yace ya rantse da wanda rayuwarsa ke hannunsa, siffa ce ko siffa tawa, sai ce ya rantse da wanda rayuwarsa ke hannunsa ya kai, to wannan rantsuwa ke. Ko kuma ya ambaci sunan Allah yace wallahi ya kai, to wannan rantsuwa ke. Amma in yace lalle ya kai, to wannan ta'akidi yayi ba rantsuwa bace. To wannan shine ta'arifi a shari'a domin mu fahimci yadda sigar take. Za mu ji karin bayani insha Allah. Mane yace bima tan'aqidul yamin, to da menene ake kullar rantsuwa, ya rantsuwa take kulluwa. Wala tan'aqidul yamin illa billahi ta'ala, ita rantsuwa ba ta taɓa kulluwa ta zanta tabbata a matsayin rantsuwa sai dai da Allah Maɗaukaki, ba da wani sama. Aw ismin min asma'ihi, ko kuma da suna daga cikin sunayen Allah. Aw sifatin min sifatihi, ko kuma wata siffa daga cikin siffofin Allah. Ko da ambaci ismul zat, wato alam kenan, ko a ce alamul zat, Allah, kaga shi ne asalin suna na zatin Allah, duk sauran kuma a matsayin siffofi suke. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir, to kaga duk sauran da suka zo sifa ce amma a matsayin sunaye su ba, amma asalin kaga nan an siffanta shi wancan na farkon da aka ambata ne, huwa Allahu, shine Allah, sai kuma aka kawo wasu asma a matsayin sifat. Mun gane ko? To waɗannan duka su ne abinda ake amfani da su zamanto a matsayin rantsuwa. Billahi ta'ala aw ismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi, ko wata siffa daga cikin siffofinsa, kamar yadda na ishara akan ta kasu. Mutum ya ce ya rantse da wanda rayuwarsa take hannunsa, ko misali mutum ya ce wa rabbil ka'aba, Ubangijin ya ce yana rantsuwa da Ubangijin Ka'aba, ko ya ce wa Rabbi Muhammad, yana rantsuwa da Ubangijin Muhammad, ko ya ce wa Rabbi Ibrahim, yana rantsuwa da Ubangijin Annabi Ibrahim, ko ya ce wallazi la ilaha illa ghayruhu. Abdullahi dan Umar ya ce aktsaru ma yahalu bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mafi yawan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rantsuwa da shi shine wa mukallibil qulub, yana rantsuwa da mai jujjuya zukata. Kaga wannan sifa ce. To don haka ko dai alami na Ubangiji Allah ko kuma sunaye daga cikin sunayensa irin waɗanda suka zo a Qur'ani ko hadisi ko kuma siffa daga cikin siffofi na Allah subhanahu wataala, da waɗannan ne rantsuwa take ƙulluwa. Amma duk wani abu wanda ba shi ba, to rantsuwa ba ta ƙulluwa da shi. Rantsuwa ba ta ƙulluwa da shi, da haka bai zama rantsuwa ba. Yanzu idan mutum ya ce aradin Allah, wasu ai suna faɗa ko su ce aradin Allah, to me aradu? Aradu arwa'ad tsawa ce. Wasu malaman tafsiri suka ce arwa'ad ismun ne min asma'il mala'ika, mala'ika ne wanda aka wakkala masa gudanar da giragizai. Wasu malaman tafsiri suka ce sunansa arwa'ad. Ala ayi halin dai, imma suna ne na ita kanta tsawa ko kuma mala'ikan Allah ya ambata cikin surat arwa'ad, yusabbihu arwa'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. To kaga in ma dai tsawacce, in ma mala'ika ne, halitta ce daga cikin halittun Allah, kaga rantsuwa kuma ba ta kulluwa sai dai da sunan zati ko siffofi na Allah subhanahu wata'ala ko kuma wato sunaye daga cikin sauran sunayensa. Hadithi ya inganta cikin Bukhari da Muslim, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama adraka Umar ibn al-Khattabi wa huwa yasiru fi raqbin yahlifu bi abihi. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga Abdullah ibn Umar yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam adraka Umar ibn al-Khattab, ya riski Umar ɗan Khattabi, wa huwa yasiru fi raqbin, yana tafiya a cikin wata karafka, ayari ana tafe, annabi ya riski Umar ibn Khattab yahlifu bi abihi, yana rantsuwa da babansa. Al'ada ce ta Larabawa, duk abin da kake girmamawa su da shi suke rantsuwa. Duk abin da ya mai zama mai girma mai daraja wanda ya wuce wasa a wajensu, to sai su rantsuwa da shi. Al'ada ce ta jahiliya. Musulunci ya zo sai ya hana wannan, kamar yadda za mu ji cikin wannan hadisi. Shi yasa suka rantsa da iyaye, suka rantsa da Allah ɗin, suka rantsa da wani abu babba. Ta misali ko sakin mata abu ne wanda suke jin nauyinsa, shi ma suka rantsa da shi. Shine aymanut talaq, da aka ambata. So suna rantsuwa da abubuwa kamar mu misali a da irin abin nan, ai mu ma an ce a da ana rantsuwa da rawunan sarakuna ko? Ya ce ya rantsa da rawunan sarki, ana rantsuwa da shi ko ba haka ba? Ya ai mun ga irin wannan rubuce-rubucen Hausa na adabi na da, cikin ruwan bagaja da su irin wannan magana jarin ce labarin da ake za a ga mutum ya ce ya rantsa da rawunan sarki, kenan su ma suna yi a daɗa haka ne ko? To don haka Umar ibn Khattab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riske shi cikin karafka na rantsuwa da babansa. Fa qala, sai annabi ya ce ala shaura inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, Allah ya hana ku yin rantsuwa da ubanninku, kar ku yi rantsuwa da iyayenku. Iyaye suna da girma amma ba a rantsuwa da su, domin rantsuwa addini ce. Man kana halifan, duk wanda zai kasance, duk wanda zai rantsuwa, falyahlib billah, to ya rantsa da Allah kadai aule ya sumut hukumin shiru ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yin shirin shi ya bi masa alkhairi akan ya rantsa da wannan Allah baya halatta. Kenan kaga wannan hadisi ya ƙara nuna mana cewa da Allah kawai ake kullu rantsuwa da sunan Allah ko da siffofinsa. Wani hadisi daga Anas ibn Malik, shi ma Bukhari da Muslim, Tirmidhi yana da riwaya shi ma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, Anas yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace la tazalu jahannama taqulu, ita jahannama ba za ta gushe ba tana cewa hal min mazid, akwai ƙari a ƙara mata. Allah ga mana tsari da jahannama, kamar yadda Qur'ani Allah ya ambata mana ranan da za a ce ma jahannama halim tala'ati, kin cike fataqulu, sai ta ce hal min mazid, akwai ƙari ne. Hatta yaba'a rabbul izzati fiha qadamahu, har sai ubangijin buwaya ya sanya qadam, menene al-qadam? Duga duge. Wannan yana cikin ayatul sifat, nusus da suka yi magana akan as-sifat. Sifatullah, imma wanda yazo a cikin al-Qur'ani ko wanda yazo a cikin hadithai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙa'ida a kansu shi ne wanda jamhur ahli sunna suka faɗa, kamar irinsu Muhammad bin Shahabin Zuhri da waɗanda suka zo a baya, amarwuka haka maja'at bila takyifin wala tashbihin wala ta'dil, su ana ambatonsu ne kamar yadda suka zo a cikin nassi, amma wata ƙa'ida guda uku. Bila takyifin ba za ka ce yaya abin ya kasance, in an ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ubangijinka ya zo ya almaji yake, Allah ya tabbatar wa kansa, amma ya zuwansa yake, intikali na min makanin ila makan, kamar yadda kuke yi ga can wane yana approaching, muna ganin sa yana tahowa, ba haka nan Allah yake. Amma dai Allah ya ambata cewa yana zuwa, ko baka isa ka ce Allah ba mai zuwa bane, Allah mai zuwa ne, dan ya faɗa zai zo a ranar kiyama, ya zuwan Allah yake ba mu sani ba, shi yasa aka ce bila takayifi. Sannan wala tashbihin, ba za ka kamanta shi da naka ba. Sannan wala ta'dil, kuma ba za ka ce za ka kore ma Allah siffar da ya tabbatar wa kansa ba, dan shi shigi Allah ya fi ka sanin ma'anar kalma, amma ya jingina wa kansa. To don haka ka'ida na irin waɗannan idan an faɗa duka sifa, in Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ma kansa, imma awsafullahi sun kasu kashi biyu, akwai wanda yake sifatu zati, akwai wanda yake sifatu fi'il. Ita sifatu fi'il kanta ta kasu kashi biyu, to don haka duka irin waɗannan awsaf idan an ambace su ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka'ida shi ne abinda Allah ya faɗa a Qur'ani, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba abinda yake kamar Allah, ba abin da yake kamar Allah. Don haka duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa ya ce al-maliku, ana al-malik, kamar yadda zai faɗa a kiyama, ni ne sarki, sarauta sa'irin ta duniya ce, sarauta sa'irin ta mutane ne. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisa kamithli shay'un, sai ya ce wa huwa as-sami'u, kaga nan ya kore kamanceceniyarsa da kowace irin halitta a kowane irin sifa, imma sifatu zatin ne ko sifatu fi'il. Ya ce laisa kamithlihi shay'un, in Allah ya tabbatar wa kansa gani, ya tabbatar wa kansa hannaye guda biyu, ya ce bal yadahu mabsutatani, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, duka irin wannan kaga sun tabbatar ma Allah wannan sifa ta al-yadan. Amma da Allah ya ambata wa kansa ya ce laisa kamithlihi shay'un, ba abin da yake kamar sa. Kuskure ne a matsayinka na musulmi in ambaci wata sifa ta Allah subhanahu wataala, tunaninka kuma sai faɗa kan taka, ba haka lamarin yake. Tsare zuciyarka kar ta yi wannan shashshagin, balle shi ɗan ya yi kawalwalliya yayi wasa da zuciyarka, turke ta ina abinda Allah din ya faɗa, hakan ya faɗa shi ne kadai ya san hakikanin lamarin. Kai abinda ka sani ma'anar abin, fassaran abin, amma ya hakikanin sa yake Allah ya barka sa sani, amma ya itbaci kuma na siffofin, shi yasa aka ce wala ta'aqil, kaddan gudun warkar kai tashabbuhi, shi yasa ka nan sai ka samu wasu irin aqaid al-muhammifa, irin su mu'tazila, irin su jahmiya a gabaninta da sauran su duka, da duk sauran aqaid wanda suka yi ta zuwa ma da ashhar ta ashariya, sai kaga waɗansu sun kore ma Allah subhanahu wataala sifat ɗin baki ɗaya kamar jahmiya, kamar mu'tazila, sai suka zama to al-mu'attila. Akwai wanda sai kuma al-mushabbiha. To duka wannan ba haka ne aqida salima take ba. Idan Allah ya jingina wa kansa sifa, ta tunaninka ya tafi zuwa ga abin da ka sani. Domin ba wanda ya taba ga Allah. Shi Allah ba wanda ya taba ganin sa. A sama ma ballanta na wani dan karambaniya ce ya ga Allah a ƙasa. Munafiki. Imana. Allah ya shirar da mu. To nan da Allah subhanahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta ya da rabbul izzati fi haqqadamu, har ubangijin buwaya ya sanya duga dugansa a ciki, ba mu sanya duga dugan Allah suke ba. Fataqulu sai ita jahannama tace qat qat, wato sai ce kugi, wa izzatika shahidin kenan, nan ta yi rantsuwa da me da buwaya, buwayar ubangiji mece ce? Siffa ce ta Allah, haka ne ko? Wa izzatika, to ne ita siffar, siffatu zatin ne ko siffatu fi'ili? Wa izzatika sai ta ce ina rantsuwa da buwayarka, wa yuzwa ba'dha ila ba'din, sashanta sai zan yana takura zuwa sashi, an cika take ne yanzu ta gama cika. Ai ubangiji ya alƙawar da mala amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in, kamar wancan hadisin wanda ba kawo ba, wanda ne isharar zuwa ga rashin hadisin Abdullahi dan Umar da yace mafi yawan rantsuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce wa muqallibil qulub, ina rantsuwa da mai jujjuye zukata, kaga rantsuwa da yayi da me da sifa, ko kuma yace wallazi la ilaha illa huwa, ko yace wallazi nafsi bi yadihi, wannan duk rantsuwa ce wanda annabi yakan yi, gashi na cikin hadisi yana gani, kaga yayi rantsuwa ne da sifa ta Allah. To idan aka yi rantsuwa da haka, to shine rantsuwa ta tabbata a shari'a. To bayan mun ji cewa da sunan Allah ne sunan zati ko sauran sunayensa ko siffofinsa ake kullar rantsuwa, fasalin da ke biye yace al-haliku bi ghayri llahi shirkun, kenan ashe yin rantsuwa da wani Allah shirka ne. Ai musulunci yayi tarbiyyar al'umma ne shay'an fa shay'a, al'adar da suka saba suna aiwatarwa, ba lokaci ɗaya musulunci cikin hikimar Ubangiji yace su bari ba, saboda abu ne sa'ab sa'abun jiddan, a ce lokaci guda ku watsar da abin da kuka ginu a kai, an saba da shi duka a watsar, kaɗan-kaɗan aka dinga yin tarbiyyar mutane, shi yasa kaɗan-kaɗan ɗin ma da ake yi sai kaga matasa ne suka musulunta, mafi yawanci tsofaffi ba su musulunta ba, in ban da kaɗan ƙwarai ɗin yawanci matasa ne. Sahabban nan da kake ta ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna matasa suka musulunta, jullun su babu tsoho, ba wanda ya wuce shekara 40, ba wanda ya kai ma, Abubakar Siddiq shekara 38 sai musulunta, Umar ibn Khattab yana ɗan shekara 27, Insa Abdullahi ibn Mas'udin ya wuce shekara 19, Insa Ali ibn Abi Talib bai wuce shekara 10 ba, Sa'ad ibn Abi Waqqas shekara 17, haka duk za ka yi ta ganin su ƙananan shekaru ne da su suka yi ta musulunta. Me yasa? Su ba su riga sun saba da al'adar da ake yi ba, bai riga ya zauna zuciyarsu ta nutsu ta saba ba, amma tsofaffi da su dama sun riga sun saba, yake ce ha ba, abinda muka saba iyaye da kakanni, kuma yanzu a ce za mu bari, ai ba zai haihata haihata, mun ne yadda kai mai gaskiya ne amma ba mu bari, haka suke faɗa. Saboda abin ya tabbata sun saba kawai jikinsu ya zan ya bi jikinsu. To musulunci saboda hikima kaɗan 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 dinga kwace na hannun nasu wanda aka saba, sai yana maida musu gurbi da wani. Da haka da aka kai ƙarshe ka dab da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya rasu, sai ya bar wata al'umma sabuwa ba ta daɗin ba. Ga shi dai mutanen ne, to amma yanzu al'adar ta canza completely. An ba su wani an kwace na da. To haka nan rantsuwar ma, da aka ce Umar ibn Khattab yana tafiya yayi rantsuwa, dan ba a hana ba. Amma da musulunci ya zo yanzu da annabi ya faɗa, an hannu ko ba a hannu ba, shi kenan. Ba a rantsuwa sai da Allah, annabi ya faɗa. Su ku ga su masu biyayya. To don haka sai ya zamanto a ƙa'ida ta shari'a, yin rantsuwa da wani Allah shirka ne. Amma wace irin matsayin shirka za mu ji bayani. An ibn Umar radiyallahu anhu kala, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashraka. Kun gani ko? Hadithi ne shi ma wanda yake ingantacce, Imam Tirmidhi Abu Isa ya rawaito. Daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yace, sami'tu naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yana fadin, man halafa bi ghayrillahi, duk wanda ya rantse da wani Allah, faqad kafara, haqiqa ya kafirta, aw ashraka, ko kuma ya shirka. Wane ne faɗi wannan aw ashraka? Ɗaya daga cikin marwayta ne, ba Abdullahi dan Umar ba. Mun gane shakkan mai riwaya ne. To kaga nan an nuna duk wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka ko kuma ya kafirta, duk ɗaya ne. Ko kafirta ko shirka, duk abu guda ɗaya ne. To shin ash-shirku ne mukhrajun min al-milla, ko kuwa shirka ce ya tafi da shi daga musulunci? Yanzu wanda ya ce aradin Allah shikenan ya zama kafiri, ko ku bai zama ba? Doron wancan hadisi yana nuna cewa ya kafirta ne in ma'anar kawai ka ɗauka, haka ne? To ba mu ji wani hadisi daga Abu Hurairata. An Abi Hurairata qala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man halafa minkum faqala fi halifihi billati falyaqul la ilaha illa Allah, wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq. Hadithi ne wanda Bukhari da Muslim, Imam An-Nasa'i, Abu Dawud da duka sai rawaito shi. To kaje zanan wajen sai aka fitar da nau'in rantsuwa. Can an yi itlaqinsa, an ce man halafa bi ghayrillahi, kaga an yi itlaqinsa. Ko wace irin rantsuwa da aka yi inda ba da Allah ba, sai aka ce faqad kafara. Nan kuma an masa taqayyidi, man halafa minkum, duk wanda ya rantsa a cikin ku, faqala fi halifihi, a rantsuwarsa sai ya ce billati, wato billati, ai suna rantsuwa da lata, suna rantsuwa da Uzza, suna rantsuwa da Manat, manyan gumaka ne. To duk wanda ya rantsuwa a cikin ku, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce billati, yana rantsuwa da lat, gunki. Falyaqul, annabi ya ce, to ya ce la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi, wanda kuma dai ya ce ma abokinsa, ta'al uqamirka, zo na cace da kai, falyatasaddaq, aka ce to wannan shi kuma ya je ya sadaka. Tunda wannan hadisi suke nufi, shi ma zahirin hadisin in an hada da na baya, yana fa'idantar da duk wanda ya rantsuwa da wani Allah. Misali ya rantsa da gunki, ya kafirta, haka zahirin yake nunawa. Shi yasa nan aka ce falyaqul la ilaha illallah, amma kuma ba a ce Muhammadur Rasulullah. Mutum yana shiga musulunci da la ilaha illallah, baban ansa ba. In mutum yanzu misali sabon musulunta ne yazo sai ya ce la ilaha illallah, sai tsaya iyana ya zama musulmi, sai ya hada da mai Muhammadur Rasulullah. To kaga nan sai annabi ya ce fal yaqul la ilaha illallah. Menene lata? Abun bauta ne, haka ne? To sai mutum ya ce ya rantse da lata. To sai annabi ya ce la ilaha illallah ba abun bauta da cancanta sai Allah. Kenan yanzu ya kore me? Ya kore latan da ya faɗa. To a bisa wannan, tunda ba a ce ya ce ya hada da Muhammadur Rasulullah ba, an fa'idantu da cewa ya kafirta. To abinda malamai suke istikhraji kenan, suke istinbati a cikin hadisi. Akwai wanda suka dauke shi a zahirinsa, amma akwai malaman da suka ce a'a, ba ana nufin ya kafirta ne ya fita daga musulunci ba. Domin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi ne a matsayin ita ce kaffararsa. Imam An-Nawawi rahimahullah a cikin Sharh Muslim karkashin wannan abin da ya ambata yace lam tan aqid yaminuhu, ai saboda shi rantsuwar tasa ma bata kullu ba, wata magana ya faɗa kawai ta kuskure ta zarbabiya, yan sai aka biye masa da yace la ilaha illallah matsayin kafara da abin da ya faɗa. Amma shi yanzu bai rantsuwa ba, saboda rantsuwa ba ta kulluwa sai da me? Sai da suna na zati Allah. Idan mutum yace wallahi, ko yace billahi, ko yace tallahi, ya kulla rantsuwa. Ko kuma da sunayen Allah yace warrahman, suna ne na Allah, to yayin rantsuwa. Wal maliki, kuma yana nufin Allah, to yayin rantsuwa. Ya yi rantsuwa da sunaye na Allah, ko kuma da sifa ta Allah, wallazi la ilaha illa huwa. To kaga ya faɗa sifa, kenan ashe duk abin da aka faɗa a matsayin rantsuwa ba sunan Allah ba, rantsuwa bata kulluwa. Shi saka Imam An-Nawawi yace lam tan'aqid yaminuhu, rantsuwa sa bata kulluwa. Bal alayhi an yastaghfir Allah, abin da ke kansa shi ne ya nemi gafaran Allah, shi ne abin da hadisi yake nuna wa ya kuli ya ce la ilaha illallah, ya ce wa la kafarta alayhi, kuma ba kafara a kansa, ba la kafarta yaminin wa la ghayraha, babu. Ya ce sawa'un fa'alahu amla, ko ya aikata abin da ya rantse a kan nasa da sunan lata ko bai aikata ba, ma'ana ko ya yi infi ko bai yi infi ba, babu dama rantsuwa bata kullu ba. Imam Shafi'i yace hadha madhhabu Imam An-Nawawi yace hadha madhhabu Shafi'i wa Malikin wa jamaahirul ulama, wannan shine madhhabin Imam Shafi'i, shine madhhabin Imam Malik, shine madhhabi na jumhurul ulama. Tare da cewa Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu daga cikin malaman Hanaf da wasu daga cikin malamai su sun zaba akan cewa in ya faɗi haka kafara ce. Amma abinda Al-Khattabi yake ambatawa yace maganar su wanda Imam An-Nawawi ya hakaito cewa waɗancan malama sun tsayu a kai cewa la kafarta alayhi lam tan'aqid yaminuhu wa la kafarta alayhi, in banda wannan abinda Annabi ya faɗa shine aswabu, shine maganar da ta zama daidai. Don haka ashe idan mutum ya rantsa da sunan wani Allah, abinda ke kansa musamman abinda ake bautawa, to abin da yake kansa shine ya ce la ilaha illallah, kuma kada mutum ya dinga aikatawa domin shirka ce. Wancan hadisi na Abdullahi dan Umar shine zai tsorata mutum, ko man halafa da ghairillah ya kawo shi ala sigatul umum, ya yi itlaqi duk wanda ya rantsa da wani Allah ko menene ko aradu ya ce, to faqad kafara aw ashraka, ya kafirta ko ya yi shirka. To duk abin da aka ce kafirci ko shirka, ko da bai runkuɗa mutum ya fitar da shi daga musulunci ba, ai an samu tasgaro, an san tangarda, kuma ya ci gaba da yi, to lalle ko akwai tsoron kar ma aikata waje. Allah ya tsare mana imani. To ba ta yi bujiro da wani batu, ya ce shubhatun wa jawabuha, wata shubha wadda abu ne wanda yake istimrari a cikinsu a Masar. ko cikin larabawa da kuma ansa akan wannan shubha yace ya'tadiru al-ba'd an halafihim bi ghayri Allah wasu suna yin bada hanzari idan tsowar da suke yi da wani Allah annahum yakhafuna al-kadhib wa suna tsoran kasi kariya ne ke sa sai su tsare idan tsaye da wani Allah saboda ai ka san suna sane kenan idan har suka rantse da sunan Allah akan kariya me ya zama to kenan sun aikata kaba'ira haka ne to wasu suna rantsuwa da wani Allah ne saboda gudun kada su sai sai kariya ma qaulillahi ta'ala tare da kuma Allah fa yace wala taj'alullaha urdatan li aymanikum kada ku sanya Allah subhanahu wata'ala sunansa ya zamanto matoga ga rantsuwoyin ku ku ruka amfani da sunan Allah don ku toge akan rantsuwa Allah yake kada ku yi haka mana yace wa jawabu hadhihi shubha jawabin wannan shubha ma rawahu Maysar bin Kilam an Wabrat ibn Abdurrahman abin da Maysar yarwaito daga Wabra ibn Abdurrahman kada yace kada Abdullahi Abdullahi yace wani Abdullahi kenan Abdullahi ibn Mas'ud yayi da laki Abdullahi kawai to wannan ne fa Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace la an ahalifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahalifa bi ghayrihi sadiqa Abdullahi dan Umar yace ni kam na rantse da Allah na rantse da sunan Allah akan ƙarya wato yace wallahi kuma yasan abin da ya faɗa ba gaskiya bane yace ahabbu ilayya ni na fi ƙaunan ne haka din min an ahalifa bi ghayrihi sadiqa akan na rantse da wani Allah kuma akan gaskiya mun gane bayani gaskiya ya faɗa gaskiya iya gaskiya sai kuma yana so ya tabbatar da gaskiya yayi saboda an masa inkari sai ya ce arabi to akan yi haka ya rantse da wani Allah akan gaskiya to gara ma in ƙarya ya faɗa kuma ya rantse da sunan Allah akan ƙarya watakila sai ga abun bambara fa haka ne ko ya zai zabi ya rantsuwa akan ƙarya kuma da sunan Allah amma kuma ya ki yayi rantsuwa da wani Allah akan gaskiya sai ce wancan ya fi soyuwa gare shi akan wancan kun gane hikimarsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sai yake ambatawa sai ce li anna hasanata tauhid a'zamu min hasanati sidqi wa sayi'ati al-kadhibi ahwanu min sayi'ati shirki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai warware wannan mas'alar yace abinda Abdullahi dan Umar yake nufi abinan Abdullahi dan Mas'ud yake nufi ai saboda mutum ya bi Allah subhanahu wa ta'ala tare da tauhidinsa shine ya fi kyau haka ne ko tsarewa tauhidinka ya fi kyau akan tsarewa gaskiyarka ko ba a fahimci maganar ba ka kiyaye tauhidi akan ka kiyaye tauhidi ko da gaskiya ta barka baka faɗi gaskiya ba amma tauhidinka yana nan ƙarya ka faɗa amma tauhidinka na nan da kuma a ce tauhidinka ya sarai amma gaskiyarka kuma tana nan wanne ne fi mutane sun ce gaskiya ka faɗa eh an yadda an gamsu cewa wani gaskiya ya faɗa amma kuma tauhidi ya sarai da kuma mutane su ce wani ƙarya ya faɗa amma kuma tauhidinsa yana nan wanne fi a ce wani yayi ƙarya amma tauhidinsa yana nan shi yafi saboda ƙarya mummunan abu ne ko shirka kuma fa ita ta fi ta muni to don haka a tsare tauhidi tare da gaskiya shi yafi akan a ce an tsare gaskiya kuma amma an yi shirka domin rantsuwa da wani Allah shirka ne amma rantsuwa da Allah akan ƙarya shi kuma kaba'ira ce. To aka aikata laifi shi yafi akan aikata shirka. Shi da wannan Abdullahi dan Mas'ud, wato mutane masu fikira kwarai da gaske. To don haka kaga ashe wannan yana korewa mutum ya ce zai rantsuwa da wani Allah kuma akan ƙarya. Wani abu ne mai sauki tunda ya san ana karɓan aradu a matsayin rantsuwa. Waɗanda ba almajiran ‘yan uwanmu ba, ko in ka je ka a karkara za ka ga mutane suna rantsuwa har a cikin garin ba, za ka ji wannan suna rantsuwa da aradu, su ce aradu, kai su rantsa da aradu. To tunda ana rantsuwa da aradu zai iya faɗan ƙarya, mutum zai iya ƙarya, in yi ƙarya aka ce a kaza kaza sai ce aradun Allah, sai kuma su yarda. Kuma shi yana sane ya rantsuwa da aradun Allah ɗin, saboda yana so ya bujiro da ita ne a matsayin ya rantsa idan a yarda da shi. To kaga yayi shirka. Shi ne Abdullahi dan Mas'ud ya ce shi akan yi aikata haka, gara ya faɗi ƙarya ya rantsuwa da Allah, ya tsare tauhidinsa ko da kuwa ya aikata kaba'ira. Dan aikata laifin shi ne mai sauki a kan sarayarsa, a kan sarayar tauhidi. Amma al-aya, amma ita waccan aya kuma da suke kafa dalili wannan taj'alu Allah waqdatan li aymanikum, yace fa ma'anaha, abinda ake nufi da ita kama zakar ibn Kathir rahimahullah, kamar yadda Imam Ibn Kathir ya ambata a cikin tafsirinsa an ibn Abbas, daga Abdullahi dan Abbas qala, Abdullahi dan Abbas yake fassara ayar sai yake cewa ai abinda take nufi la taj'alanna allaha qurbatan li yaminika, kada ka sanya Allah subhanahu wataala ya zamanto maka garkuwa ga rantsuwarka. An tasna alkhaira, cewa yanzu sunan Allah kasa ya maka garkuwa, an tasna alkhaira, yadda ba za ka aikata alheri ba. Walakin amma abinda ake bukata kaffir an yaminika, kai kaffara akan rantsuwar taka, wasna alkhaira, ka aikata alheri. Misali yanzu mutum ne sai ya ce a ce aikata wani abu na alheri, sai ya ce a shi ba zai yi ba, wane dai ni, wane ni kuma in taimake shi, ba zan taimake shi ba, ka taimaka masa, akwai zumunci a tsakaninku, da kaza da abinda ya kama da haka, ka ba shi taimako, ce ni wane irin abin da ya mun, ce wallahi ba zan ba shi kwandalata ba, ba zan taimaka masa ba. Ka duba yanayin da yake ciki, ce ai na riga na rantsi, ai na rantsi. Mutane ya suka yi haku, ce ai na riga na rantsi, ya ce wallahi na riga na rantsi, ta ce wallahi ba zan yi masa ba. To wannan shi ne an sanya Allah matoga ga rantsuwa, an sanya Allah matsayin garkuwa ga rantsuwa. Shi ne Allah ce kar ku yi haka, wala taj'alu Allaha urbatan li aymanikum, kada ku sanya Allah ya zamanto muku garkuwa ga rantsuwoyinku, da za ku toge akan rantsuwa saboda kun sa sunan Allah. An tabarru wa tuqsitu bainan nas, ko ya aya take cikin suratu Baqara, wala taj'alu Allaha urdatan li'imanikum an tattaqu, bana jin ku ba, an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. To ka gani shi ne abinda ayat ta hana, kada mutum ya ce zai sanya Ubangiji subhanahu wata'ala matsayin matoga. To shi ne ma'anarta. Shi ya saka sai Ibn Kathir yake haka, to Abdullahi dan Abbas ya ce walakin, amma abinda yake gare ka ko kai rantsuwa ba za ka aikata aikin alkhairi ba, ya ce kaffir an yaminika, ka je ka kaffara a rantsuwar da kai, ai kai rantsuwa. Kuma yanzu tunda al-yaminul munaqida ne, kamar yadda zamu ji bayaninsu a gaba insha Allah, nau'o'in rantsuwa, tunda ka riga ka yi, to yanzu akwai kaffara kan ka, je ka kaffara ka kuma ka aikata alkhairi. Ya tabbata cikin hadisi na Abdurrahman ibn Samura, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka na Abu Hurairah ta ma yana da riwaya a wajen Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza halafa ahadukum, kina ɗayan ku ya rantsuwa, sannan thumma yara anna ghayraha khayran minha, sai ya ga sabanin abin da ya rantsa ya rantsa akan nasa shefa alheri da yayin rantsuwa kuma daga baya sai ya nadama yace ka wannan abin da ya rantsa ya kai dai sabanin sa shine fa alheri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khair sai je kafara akan rantsuwar ta sai aikata abin da ya fa alheri kowanne yana da lada akai kafara da zai yana da lada kuma sannan in ya aikata alkhairin shi yafi akan ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala matsayin matoga dan ya kange kansa daga aikata ayyuka na alkhairi qala ibn kathir rahimahullah yake cewa wa kaza qala masruq wannan fasar da abdullah dan abbas yayi irin ta ne masruq daga cikin tabi aishi ma yayi wa sha'bi haka ne sha'bi wa ibrahim an-nakhai wa mujahid wa dawus wa sa'id ibn jubair wadannan duka tabi'ai ne musamman zuwa mujahid dawus da sa'id ibn jubair kuma atba'u tabi'in wa ata'u Al-Khurasani kenan ko kuma Abu Ibn Abi Rabah to shi yana cikin tabi'ai Ikrima yana cikin tabi'ai wa Makhud wa Zuhri Muhammad ibn Shihab Sheikh Imam Malik wal Hasan al-Basri shi ma yana cikin tabi'ai wa Qatada wa Muqatil ibn Hayyan wa Rabi' ibn Anas wa Dhahak wa Ata'ul Khurasani wa Suddi rahimahum manyan malaman tafsiri aka fada yanzu Al-Majran irinsu Ibn Mas'udin, Al-Majran sa Abdullah dan Abbas, manya da Al-Majran su. Duniyar tafsir duk tayi intima'i zuwa ga waɗannan da aka faɗa, to fasarar da suka yi kenan na wannan aya. Don haka ashe ba za a sanya rantsuwa da Allah matoga ba. A ce dan gudun kada a yi haka ne shi yasa ake rantsuwa da wani Allah dan ana tsoron kar a rantsa akan ƙarya. Gara mutum ya rantsa akan ƙarya din. Da Allah ya aikata laifi ba dai wai abin da ake so bane shi ma ba a sonan ka bayira ce amma wannan shi yafi sauki in an kwatanta shi da rantsewa da wani Allah saboda shi kuma shakka shi Allah ya dora mu akan wanda yake daidai gaba ta gaba ma da yace man halaka bil millati ghayra al-islam ina kuma ga wanda ya rantse da wani addinin da ba musulunci ba yayin rantsuwa don addini wanda ba musulunci ba abu ne ya aikata ko kuma abu ne aka ce ya aikata yana so ya nuna ba shi ya aikata ba sai ya ce in shi ya aikata kaza to kirista yake misali in dai shi ya aikata kaza kirista yake ko kuma ya ce in ko ya aikata kaza to ya zama yahudi rantsuwa ce to ina ga wanda ya faɗi irin wannan kalami ya matsayin sa yake shi rantsuwa ce ma kanta in rantsuwa ce to menene hukuncin ta akan faɗa hakan ko an taɓa yayatawa ko ni wanda ya ce shi ya ma zama kirista in har ba wani ne ya ci zaɓe ba ko an taɓa yin haka ko yan facebook ai na taɓa ji da yan facebook sun faɗa an gani a facebook wani ya yi haka to kaga duk garaje ne irin wanda matasa suke yi saboda jahilci da kuma rashin sanin addini an Thabit ibn al-Dhahhak an samu daga Thabit ibn al-Dhahhak kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man halafa bi millatin siwa al-islam kadiban muta'ammidan fa huwa kama kana duk wanda ya rantse da wani addini sabanin musulunci kadiban kuma akan ƙarya muta'ammidan kuma da gangan yana sane to fa huwa kama kana to ya zama to kamar yadda ya faɗa mana idan har hinti ya faru yace yana sane sai ce shi ya zama kirista in har ya tabbata cewa shi ya aikata kaza kuma ya san ƙarya ne shi din ne amma yana so ya kona maganar ne ya faɗa haka kuma sai ya tabbata cewa shi din ne ya yi din to yanzu wannan doron hadisi yana nuna yanzu shi ya zama kirista haka ne wani Abdullah ibn Buraidata an abihi daga Abdullah ibn Buraida daga babansa Buraidatul Aslami kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kala duk wanda yace inni bari'un minal islam yace shi ya baranta daga musulunci fa in kana kadhiban ma'ana ai ana yin rantsuwa ne dan tabbatar da abu ko kora haka ne ko ko tabbatar da abu ne wanda ba za a aikata ba ko za a aikata fil mustaqbal ko kuma korewa wani abu wanda ya riga ya faru a baya cewa an yi shi ko kuma a yi shi ba tsakanin wannan abubuwan da rantsuwa take kada to don haka duk wanda ya rantse yace shi ya baranta daga musulunci in har ya aikata ko kuma in har bai aikata ba ko kuma in har shi ya aikata ko kuma in ya tabbata ba shi ai in har ba shi ya aika bai aikata ba duk sai fada haka ya jingina akan wannan fa in kana kadhiban in ya jingina wannan rantsuwar tasa a bisa ƙarya fa huwa kama kala to ya tabbata akan yadda ya fada ya baranta daga musulunci wa in kana sadiqan in kuma akan gaskiya ya faɗa amma sai kawo wannan mummunan kwatancan mummunan rantsuwa anan nuskhan sai rubuta lam ya'ud ilayhi al-islamu salim haka ne ko ya jingina ruwayan kuma zuwa ga Abu Dawud amma wanda ya tabbata a cikin ruwayan Abu Dawud kamar yadda ne hakiki ya zo akan cewa wa in kana sadiqan falan yarji' ila al-islamu saliman to ba san kotarwa yace hakan ba dan ba samu daman tantance ta ba in har kuma da gaske ya fada to lam ya'ud ila al-islam lam ya'ud ilayhi al-islam salima a wannan yadda ya kawo shi anan musulunci ba zai dawo gare shi lafiya lau ba sai da tasgaro yanzu zai zama to naqishul islam kenan in kuma yazo a kaman yadda ya tabbata Abu Dawud ne falan yarji' ila al-islam salima to ba zai koma zuwa ga musulunci lafiya lau ba kenan da ya bashi haka ne to kaga zahirin wa'annan hadisi guda biyu da hadithin Sabit ibn al-Dhahhak da hadithin Abdullah ibn Buraida da yaro daga babansa wannan ruwaya suna nuna zahirin duk wanda man halafa bi millatin ghayra al-islam ya zama to kafir Bukhari ya kawo wannan hadisi amma ya kawo shi mu'allaq kullu babi ma yayi da shi sai kawo shi mu'allaqan amma fahimtar Imam al-Bukhari ta mai da Ibn Hajar al-Asqalani ya ambata shine mutum bai kafirta ba mun fahimta mutum bai kafirta ba Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira da Atha'u ibn Abi Rabah da Qatada da fuqaha'ul amsar duka abinda suka ambata sun ambaci cewa la kaffarata alayhi duk wanda ya irin wannan to babu kaffara a kansa ko da akasi ne ya tabbata yace in har ya aikata kaza ya zama kafiri ko ya zama kirista kuma sai ya tabbata ya aikata kaza din yanzu in fi ya faru to bai zama kafiri ban ji Abdullahi dan Abbas haka nan waɗannan maluma da na ambata haka nan Abu Hurairata cikin sahabban manzon Allah haka nan Atha'u ibn Abi Rabah cikin tabi'ai da Qatada wa fuqaha'u al-amsar da manyan malamai da aka yi da ake ce su fuqaha'u al-amsar duka abin da suka faɗa suka ce la yakunu la kaffarata alayhi ba kaffara akansa wala yakunu kafiran ko ba zai zama kafirin ya wannan ba illa idza admara zalika sai dai in abin da ya faɗa da kudiri ya faɗe shi mun gane Allah kuma shi yasa abin da ke cikin zuciya in da kudiri ya faɗa to yanzu hukuncinsa kafiri ne a wajen Allah hasa ya dawo musulunci amma in har ya faɗa ne kawai dan ya kore haka a farfajiyan baki mutane kuma dama maganar baki suke ɗauka amma ta zuci Allah ne ya sani to na kai in a farfajiyan baki ya faɗa to bai zaman to kafiri ba ko ba kafara a kansa yanzu menene yake kansa sai a koma zuwa ga abin da annabi ya faɗa hadisin Abu Hurairata man halafa wato man halafa minkum fa qala fi halifihi billahi falyaqul la ilaha illallah shi ma sai ya sake tajdidin imani sannan kuma ya ta istighfar saboda yanzu ya aikata wani abu mummuna in har ya faɗe shi da i'tiqadi a cikin zuciyarsa hakan yake nufi to shikenan ko kuma idan mutum ya rantse da addinin da ba na musulunci ba saboda girmama shi ya faɗe shi yana girmamawa da girmamawa wanda ya bayyana karara cewa girmama addinin yake yi akan kuma addinin shirka kuma ya rantsa da shi a bisa wannan matsayin, to wannan shi kadan ya zama to kafir rike mai da malami suka ambata. Amma in mujarradin wannan ne yace shi ya zama kirista in har ya aikata kaza, to in ya fade shi a matsayin wannan ne madan ba zuciyarsa ta kudurta haka ba, to ba zai zama to kafir kuma ba rantsuwa bace, domin in har wato aka ce akwai kafara a kansa to ta zama to kenan rantsuwa ta kullu, alhali rantsuwa ba ta kullu sai da mai sai da sunan Allah. Yanzu kawai ya faɗi wata magana sai ta shirbuci da take watan galiliya a tsakanin musulunci da kafirci, haka bakin rijiya kada zama wajen wasan yara, sai a kiyaye duk wani abin da aka san, musani kalma ɗaya mutum zai iya faɗa ya fita a musulunci, ko da jama'a suna ganin sa matsayin musulmi a wajen Allah kafir yake. Munafukai wanda Allah yake ganin mu'mini suke ganin sa matsayin musulmi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya saukar da aya yace kafirai ne basu imani, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun, kafirai ne su. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, kaga Allah ya kareta su duda a ido ana ganin sa matsayin musulmi, amma kuma Allah ya ce kafirai ne shi a wajen sa. Wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim, sun faɗi kalmar kafirci sai suka kafirta bayan musuluncin su, da suna musulmi yanzu a dalilin kalma daya. Da haka mutum ya san kalmomin da zai dinga faɗa, kar a dinga wasa da irin wannan kalamai, ba wai mutum ya ji cewa wasu malamai hatta a cikin sahabbai sun ce bai kafirta ba kuma a dinga wasa da ita, duk wanda ya kantafi da imaninsa to zai rasa shi imani, tsare shi ake yi katanga ake masa ta ƙarfi, a sa shi a sa masu gadi a yi tsaronsa kullum ana kiwonsa kada ya sulame. Allah ya tsare mana imaninmu, za mu tsaya nan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon amfani da shi, wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum.